أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الثلاثة رانا دا أكيبولانا دا تفسير القرآن من جرمة عند غنن سيشيخ بسنان zamu dasa game da abin da ya shafi daura da muke yi cikin littafin durusul muhimma, wanda muna ganin ma'anoni da wato wasu al'amura da malam ya kawo a cikin littafin nashi, wanda daga cikin abu na harko da malam ya kawo a ciki shine tafsir qisarus suwar, wato ma'ana kankanan surori wanda suke yau da gobe muna karanta su. Ya fara daga suratul fatiha wanda mun gane ta, haka ya biyo daga suratul zalzala zuwa suratul nas. Wancan satin ko kuma in ce lokacin daura mun yi dauki suratul zalzala, ina ji har mun kare ta. Dinan yau in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko zan mu karanta suratul adiyat. Kamar yanda muka gani suratul zalzala, yanda malamai suka ambata wato sura ce wadda take makkiya, kuma Allah subhanahu wataala ya ambata mana a cikin ta wato abin da yake tattare da irin girman wato abin da ya shahi halittun abubuwa da Allah subhanahu wataala ya halitta, da kuma irin yanda ranar tashin alkiyama gobe wato yanayin da wato mutane za su samu kansa a ciki. Allah subhanahu wataala yake fada idza zulzilatil ardu zilzalaha, wato ranar da za a gilgiza ƙasa, gilgiza zaka gani an gilgiza ƙasa irin wato ko mu ce sama da irin gilgiza ƙasa da kake jin labari an ce ami, wanda irin wannan zaman a wannan lokacin namu kusa an yi gilgiza ƙasa a ƙasashe ƙasar Turkiya da Suriya. To Allah subhanahu wataala da yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هكا الله سبحانه وتعالى كبادة مثال وتران التاشن على القيامة زكا غني ومتاني سنة تكين وتروتو دمائي da wato rishin kowa ya shiga cikin tashin hankali. Allah subhanahu wataala da yake faɗa farkon suratul hajj yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim hayjami yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhati hablin hamlaha wa taran nasa sukara wama hum bisukara walakin 'adaballahi shadid. Zaka ga mutane cikin maye, cikin rudu. Yanzu wannan girgiza ƙasa da akai, akwai bidiyo da ake gwada, zaka ga mutane kan hanya sun yi nan da gudu sun dawo nan haka, kamar wanda ya maye kaga yana tangal tangal tangal. To wannan abin da ya shafi wato girgizar ƙasa wai ta duniya kadai, ka duba ka yi la'akari ce wato gobara na tashin alkiyama wani yanayi ne Allah subhanahu wataala zai shiga, zai sa duniya ta shiga wannan zamani. Shi yasa akwai wani Salih al-Munajjir ya yi wani karaman littafi wanda ya kawo wasu hukunce-hukunce da wata fa'idodi game da abin da ya shafi zilzal, ya kawo wajen abubuwa wato 22. To zan mu karanta su wasu daga cikin su in ya so kafin mu shiga suratul adiyat. Da farko dai malam abin da yace bayan yayi muqaddima, bayan yayi wato abin da ya shafi gabatarwa ta littafin, sai yace maka al-zilzal wal barakin wal kusuf wal khusuf wal awasif wal faydanat والسحاب والرياح والليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك كلها آيات من آيات الله. يتي دكم ونن الأمر أبن ديشا هي زلزال جلجزة كسادة زاكي أبن ديشا هي بولكان بولكان دزي هدو أبن ديشا هي كسوف القمر هو كسوف الشمس إكليب سولير دزا أي أبن ديشا هي واتو فيضان الماء teku ta zamanto ta shigo abin da ya shahi gari ta cinye gari abin da ya shahi irin girgije ga gani hadari ya taso baki kirin ko kuma wata iska mai ƙarfi ta taso wanda za ta ringa tahiya hadda gidajen mutane yace abin da ya shahi hatta dare da yini da zahi da sanyi da wata da rana da abin da ya shahi wato tauraro dukan wannan yace ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala kinan abu na farko da zai zo maka cewa Allah subhanahu wataala ayoyi ne wannan duka wanda suke nuni akan mi akan kadaita Allah subhanahu wataala akan abin da ya shahi rububiyyarshi da kuma girmama wato abin da ya shahi girman Allah subhanahu wataala da kuma irin cikar yanda Allah subhanahu wataala yake tahiyyar da al'amura gabaki daya in ba Allah subhanahu wataala wa zai iya tahiyyar da irin wannan al'amura na duniya ba makawa sai Allah subhanahu wataala ka duba kaga sama kasa ka duba kaga rana zata huto kan yamma ta fada kuma gobe bai hana ta huto haka sama zaka duba ka gani babu abin da ya tare ta kenan wannan duka abubuwa ne wanda suke nuna ma fa kai Allah nan wa ya cancanta a bauta mishi shi kade kada a gama bautar wato shi da wani wato kuma wannan abubuwa na Allah subhanahu wataala ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin surati ali imran Allah yake cewa lalle game da abin da ya shahi halittar samai da halittar kasai da kuma sassabawa ta dare da yini yanzu ka gani dare ya fara tahiya da irin wannan lokaci diswitar kahin diswitar ma ake magariba rara take fadawa to yanzu kaga hayi ya kai wajen trant tukun ranar ta fada to irin wannan juyawar ta yanayi dare ya shiga cikin yini yini ya shiga cikin dare duka wannan Allah subhanahu wataala yake cewa akwai ayoyi ga wanda suke ulul albabu masu kaifin hankali idan ka tsaya ka duba wato zaka gani lalle haqiqa ne wato akwai ayoyi a cikin wannan Allah subhanahu wataala wani waje yake cewa wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun hatta a karan kanka Allah subhanahu wataala yace akwai aya bakka dudi ka gani Allah yayi ka mutum Allah yayi ka gaka da kamar ka ta mutum bai yi ka ba irin kamar wani kare ko jaki ko wani abu kana da hannu kana da hanci kana respiration kana abubuwa wanda ya kamata ka tsaya ka gani ka ce wannan ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala ya maka ka gode ma Allah subhanahu wataala ka bauta mishi shi kadai akan wannan ni'ima wato da ya maka haka Allah subhanahu wataala yake cewa afalam yarau ila afalam yanzuru ila malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay shin mutane ba su dubawa game da abin da ya shahi abubuwan da samai da kasai da dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta a dukkan kamar yanda wani yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a dukkan komi da zakka tsaya kai dubi wato akwai wata aya da take nuna maka cewa wa Allah subhanahu wataala shi kadai ne shi kadai ya cancanta wato ya zamanto wato an bauta mishi ashe dukkan wannan al'amura da zakka duba ka gani wato suna maka nuni ne akwai Allah subhanahu wataala wanda shi yake jujjuya su babu wanda ya isa jujjuya wannan abubuwa face Allah subhanahu wataala abu na biyu malan da ya kawo mana yace yana daga cikin ni'ima ta Allah subhanahu wataala da ya yi ma bayin shi shine kuma wanda mutane da yawa sun gafala wato da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya yi ita ce ni'ima ta tabbatuwar kasa yanzu nan zilzal ne akai kana ganin beni mai hawa nawa kaga ya rushe da mutane ba irin gini ne ba haka a ce sala guda ne ke da kai mutane a saman wani akwai mutane a sama akwai mutane a sama akwai mutane ko ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba jiya a akhbar na arabiya sun bada cewa wajen sama da dubu mutum 35 wanda suka rasu kuma har yau huddo mutane ake yau wajen kwana nawa sama da sati guda to ashe ni'ima ce Allah subhanahu wataala yayi mana da ya zamanto ya tabbatar mana da wannan kasa ta zamanto batta motsawa ta zamanto ta kada mu batta rushewa ta zamanto wato mun dirmiya gini sun zubo mana kenan wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu ja'ala lakumul arda qararan was samaa binaa wato Allah subhanahu wataala shi ya sanya mana kasa ta zamanto matabbaciya ta tabbatu a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa shi ya sab koma ƙasa wato duwatsu dan su zamanto sun danne ta katta zamanto ta dagu ta kada kenan dukan wannan abubuwa ne na ni'ima ni'ima wadda Allah subhanahu wataala yayi mana amma mun gafala da ita yanzu in ba abin da ya shahi zilzal din nan da za a yi aka yi girgizar ƙasar wannan wani yayi tunanin ma cewa wannan ƙasa ta tabbatu ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mishi da wuya zaka tuno ka rab kana akan wannan ni'ima ashe ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala yayi mana Allah yake cewa amman ja'al al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza a ilahum ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake mana irin wannan nuna muku ku duba waye ya sanya muku wannan ƙasa ta zamanto matabbaciya ya sabko duwatsu suka daddanne muku Allah ne yayi a ilahum ma Allah shin akwai wani abun bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma tare da Allah wanda zaka bauta ma kace Allah yana yi shi ma yana yi la ilaha illallah babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kina wannan ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala ya sanya mana ƙasa ta zamanto matabbaciya wadda wata kada mutu ko kuma ta tsage ya zamanto wato mutane sun fada abu na uku malan da ya gawo yace girgizar ƙasa wato abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake jarabtar bayi wato daga cikin bayin shi saboda sutuna cewa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musuta wato tabbatuwar ƙasa haka kuma wato ya zamanto sun tuna cewa Allah da ya shunhuda musu wannan ƙasa ya tabbatar musu ita suke yawo akan ta suke zuwa suke dawowa babban ni'ima ce kuma akwai alkhairi da yawa kenan dole mutun ya tuna wato idan wannan zilzal ya faru ka tuna cewa wannan wani ni'ima ce Allah subhanahu wataala wato yayi maka na cewa ƙasa batta gusawa ƙasa batta motsawa ka zamanto wato ka fada haka abu na gaba malam yake cewa yawan abin da ya shahi zilzal yana daga cikin alama ta tashin alkiyama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda suke kankana annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake cewa la taqumu sa'atu hatta yaqbudu al-ilma hatta yuqbadu al-ilm annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kiyama ba za ta tashi ba har sai an karbe ilimi ka gani babu ilimi ya ne ne babu ilimi shine bi mautil ulama zaka ga malamai suna mutuwa kuma babu wasu mamaya a bayansu inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an walakin yaqbiduhu bi qabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala al-hadith allah subhanahu wa ta'ala yace baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi cewa Allah subhanahu wataala baya dauke ilimi haka kawai a waye gari a ce babu mai ilimi kwata kwata sai dai yaya Allah yake dauke ilimi shine bi fadil ulama da dauke malamai zaka ga kima kiman malamai wanda duniya take ji da su a waye gari Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsu kuma babu wani wanda zai zo ya zamna gurbin su ya zamanto ya mai abinda suke yi to kullun haka har sai an waye gari babu malamai sai jahilai mutane sai su karbi jahilan wannan a matsayin malamai su yi musu fatawa ba tare da ilimi ba sun batar kuma su batattu ne kuma sun batar da su Allah subhanahu wataala yake yi kenan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa taksuru zulzal sannan kuma da yawaita wato abin da ya shahi girgizar ƙasa zaka ji an ce ma can an yi girgizar ƙasa yanzu wannan girgizar ƙasa akai kafin ta an yi a ina da Allah an yi wanda nake tunawa wanda akai a Madina kwanaki nan da shekara 3 ko 4 ƙasar ita ma ta girgiza kada amma ba ji yawa ba ta yi ba irin roshe wanda ta girgiza dai kana santiri in cewa an motsa ta ga baki daya ba ta yi ba irin wannan wanda akai har abubuwa suka roshe to idan alkiyama ta matsu wato wannan abubuwa yana yawaita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a cikin hadisi yake cewa wai taqarabu zaman wato lokaci zai zamanto ya kusanta yanzu kalli azumi ne zai zo ko yanzu nan da wata guda da kwana nawa to duka azumin ba rayuwa sai wuce sai ka ce kamar wani wata daya biyu ne akai Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan alkiyama ta kusanto shekara za ta zamanto kamar wani rabin shekara ne ko wata guda, wata guda ya zamanto kamar sati, sati ya zamanto kamar kwana guda ne. Yanzu ka duba ka gani kun yi juma'a kawai, sai kaga an ce juma'a ta dawo, sai kaga an ce juma'a ta zo. To duka wannan abubuwa yana daga alamun wato abin da ya shahi tashin alkiyama. To haka idan zamani ko kuma karshen zamani, karshen lokaci na alamomin tashin alkiyama, wato haka zai zamanto ya faru. Haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace watazharul fitan, wato fitintunu za su zamanto za su yawaita. Yanzu ka duba ka gani wata irin fitina ce babu, wata irin fitina ce babu. Kullun kana kaffa kaffa da addininka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zamanin duniya mutum zaka ga yana gudu da addinin shi, yana gudu da addinin shi. Saboda ƙarshen fitina hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam tayi za a wayi gari kana musulmi, kan da marece wa kabarin musulunci gabaki daya, ba wai imanin ka ya rage ba, kwata kwata ka huta daga musuluncin, da zakka mutu a wannan to wasan lamarin ka. Kaga ashe babbar fitina ce, akwai abubuwa wanda dole sai ka ringa roƙon Allah da ya tabbatar da kai zuciyarka a cikin wannan addini. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ka ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zamanto ya tabbatar da kai. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa yaksurul haraj, yaƙe-yaƙe da kashe-kashe zai yawaita. Kaji an ce an kashe kaza, an kashe kaza, an kashe kaza. Yanzu an taɓa wayewa gari a duniyan nan ba a kashe ba mutum. To lokaci ne ya zo ƙarshe, dole sai ya zamanto mutum ya yi la'akari game da abin da ya shahi wannan. Ala kulli hal, mahallu shahid shine a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace giligizar ƙasa za ta yawaita. Haka wato yana daga cikin zilzal ko kuma giligizar ƙasa da ake samu wato a nan duniya, ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wadda za ta tuna mana yaya daren tashin alkiyama za ta kasance. Kamar yadda muka faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi shadid. Baka san bayane ne ake, yanzu da zaka tambayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da su a wannan girgizar ƙasa da akai, ka tambaye su wai lokacin da ana yi yaya kake ciki, shi kanki ba ya ce ma ba wani irin yanayi yake ciki, yahi ƙarhin firgici wannan nanan duniya, barantana na gobara na tashin alkiyama, na gobara na tashin alkiyama. Kalli yanda idan kamera da surveillance an gwado wato wani dan bidiyo haka, ka gani wani a cikin gida shi yayi nan da gudu yana nema shi ina zai rike, ko babu marka, babu marka. To wannan duka wato ya kamata mutum ya zamanto yayi lura ga wannan ayoyi daga cikin wato abin da ya shahi ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa girgizar ƙasar nan za ta yawaita a wato ɓangaren mashrik, ɓangaren gabas za ta yawaita idan ranar tashin alkiyama ta kusa, kamar irin wajen su Iraki da makamantansu. Kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a nan girgizar ƙasa zai yawaita, a nan fitina za ta yawaita, a nan ma wato abin da ya shahi ƙahonin shaidani za su fara bayyana daga wajen abin da ya shahi Iraq. Duk da yana iya faruwa a ɓangare wani ɓangare daban, kamar yanzu abin da ya shahi Turkiya ai kaga ba gabas ba ce ba, kuma ya faru haka nan. Amma dai inda zai yawaita idan rana, idan wato abin da ya shahi kusantan lokacin tashin alkiyama, shine wato abin da ya shahi bangaren Iraq. Sannan ita girgizar ƙasa malamai suka ce yana tana da wato wasu sabubba da kuma wasu hikimomi, kamar yadda idan ka duba malaman kimiyya suna ganin cewa abin da ya shahi girgizar ƙasa cewa la'alla ƙasar ce ko kuma daga teku, idan ya zamanto gari yana kusa da teku, to teku idan ya buga ya zamanto a ƙasar ta ɗanyi rauni ta bugi wajen, ko an samu wata mararraba ta shiga irin yadda bayanin wato malaman falakiyyun suke yi, sai ya zamanto ƙasar ta motsa. To wannan sababi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haka nan, bai nuna cewa ba aya ba ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, ai aya ce. Saboda tekun waye ya motsar da shi? Allah subhanahu wa ta'ala. In ƙasar ce, ƙasar waye motsar da ita? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan dan ni dan ku yi ibra a bayyana muku wani abu ya zaman to an yi girgiza ƙasa, koda kuwa kun gano cewa gashi nan malaman kimiyya sun sanar, to wannan bai nuna cewa wato ba bai daga cikin abin da ya shafi ayoyi na Allah subhanahu wataala. Abu na gaba shine, idan wannan abu ya faru, mutum abin da ake so yayi ta kanshi, me yake nihi kai ta kanka? Shine kai matukar komawa ga Allah subhanahu wataala, kamar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa wa ma nursilu bil ayati illa takhawifa. Allah yace ba ma aiko da ayoyi sai dan mu tsoratar da al'umma cewa dukkan wanda ya san yana wani laifi ya koma fa ga Allah subhanahu wataala, kamar wata abarta saman ce Allah subhanahu wataala yake yi maka. Saboda mene? Saboda kai ne la'alla kana ya aikata wani zinubi, kana aikata wasu laifika, kahin akama ka sai a maka wani al'amurla. Sannan kuma girgizar ƙasa tana faruwa, la'alla ya zamanto ta faru ne saboda wani laifi da mutane suke yi ma Allah, ko kuma a'a ta faru ne saboda kawai Allah ya jarabci mutane. Ba lazim bane ba a ce kawai dan an yi girgizar ƙasa a waje kaza shikenan wajen saban Allah yake, ko kuma wajen wato wani abu suke ma Allah subhanahu wataala. A'a, Allah yana iya yin ta hatta a gari guda. Shi wanda yake saban Allah an yi ta dan ya tsorata ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala, kai ko wanda baka saban Allah, Allah ya yi ka ta ne saboda ya jarabe ka, saboda daman ya ce zai jarabce mu. Wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshiris sabiri. Kenan wannan ya zamanto kai la'akari da abinda Allah subhanahu wataala ya fadi na cewa wannan ayoyi ne yake aikowa dan ya zamanto wato mutane sun wato fadaka game da abin da suke yi, ko kuma wanda Allah ne yake jarabta shi, kamar yanda kusuful qamar da kusuful shams annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi cikin hadisi, inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi, aw tarwaya yace yukhawwifu llahu biha ibadahu, wato Allah subhanahu wataala ne yake tsoratar da bayin shi game da wato abin da ya shafi wannan. Kenan wannan duka yana daga cikin wato abinda malam ya ambata mana na wato fa'idoji, kuma da wasu hukunci wato game da abinda ya shahi wato ita girgizar ƙasa. Kenan balai, insha Allah zai mu karanta wani abu daga cikin wato sura. Malam yace suratul adiyat, wato sura ta ɗari kenan a lissahin alqur'ani mai girma, ita ce suratul adiyat. Sannan kuma malamai duka a littattafan tafsiri da ya zo sunan da wannan sura suratul adiyat, sai dai ya zo a wata ruwaya an ce suratul wal adiyat, da ƙarin mene? Da ƙarin abin da ya shafi wato harafi na wa. Sura ce wadda take makkiya, sura ce wadda take makkiya a jawajen jamhurin malamai, duk da wata faɗa wasu malamai suna ganin sura ce wadda take madaniya, amma dai makkiya shine ya zama tawa wajen jamhurin malamai. Sannan wannan sura wato ita ce sura da ta sabko ta 14 a jerin sabkar surorin Al-Qur'ani, ta 14 a jerin sabkar surorin wato abinda ya shafi Al-Qur'ani, ta sabka wato bayan suratul Asr, sannan kuma kafin suratul Kautsar. Kenan bayan suratul Asr suratul Adiyat ta sabka, sannan kuma bayan ta suratul Kautsar. Sannan adadin ayoyin ta shine aya 11, babu sabani a wajen malaman da suke kilga abin da ya shafi ayoyin wato Al-Qur'ani. Daga cikin abubuwan da wannan sura zata karantar da mu shine irin yanda wato Allah subhanahu wataala ya bayyana ma bayin shi wato yanda yanayin alkiyama yake, wato wani abu daga cikin yanayin alkiyama, ko kuma mu ce irin yanda zargi da irin yanda Allah subhanahu wataala yake yi ma wato wasu daga cikin al'umma wanda suka siffanta da wasu abubuwan da zasu tade a gobe ranar tashin alkiyama, na cewa ba su yi hankali su yi tanadi su shirya ma wannan ranar kafin su iske ta. Haka kuma zan mu gani Allah subhanahu wataala yayi mana wato abin da ya shafi rantsuwa a cikin wannan surar da wasu abubuwa, wanda kuma Allah subhanahu wataala bai yin rantsuwa da abu face sai dan yana ganin kimar abin wannan, ko kuma darajar wannan abin. kina Allah subhanahu wa ta'ala shine yace wal adiyatu dhabaha fadmuriyati qadaha fadmughirati subaha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin lahabir. Wato Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi bismillah sai yace wal adiyati dhabha. Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da dawakai lokacin da suna gudu, wato abin da ya shafi dhabhan cikin su yana wani kuka. Wanda malamai suka ce lokacin da doki yake gudu zaka ringa jin wani sauti daga cikin shi yana hutawa. Wanda kuma a cikin dabbobi wanda suke da irin wannan sifa, dabba guda uku ne, da shi doki da kuma kare. Lokacin da kare yake gudu, idan ya gaji zaka ji daga cikin shi wani kuka yana hutawa. Haka kuma dila shi ma yana da wannan sifa. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da dawakai, wato masu kukan ciki, lokacin idan suna gudu sun kai farmaki na abin da ya shafi yaki. Sai yace falmuriyati qadaha. Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa wato da abin da ya shafi kohatan, wato dawakan nan masu kyasta wuta. Wanda kohatan doki idan ya zamanto yana gudu, lafiya ma a waye wanda yake da kai hako, idan ya gamu da dutsi daga gani, Allah subhanahu wa ta'ala yake dalilin wannan yana kyasta wuta. Wuta tana hutawa saboda yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abin da ya shafi kaifi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da wannan, yace fal mughirati subha. Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da dawakai masu kai farmaki subhan a lokacin asuba. Wato dukkan wannan rantsuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake. Sai yace fa atharna bihi naqa'an, masu wato tada kura lokacin da suka huce. Doki idan yana gudu zaka ga inda yake tada kura, sai ya huce ma tukunkarin da bai yi ganin bayyana abubuwan da suke wajen. Yace fa wasatna bihi jama', wannan da wannan kuran da suke tarawa za su farmaki wato jama'a. Ka gani sun je sun kewaye sun mamaye jama'a, sun zo sun shigo cikin taron, wato abin da ya shafi wato aduwai ko kuma abokan wato gaba. Sai yace innal insana li rabbihi lakanut, lalle nan kuma sai yake ba mu amsar rantsuwa. Zan mu dawo kan shi, yace innal insana, lalle wannan iri na mutum li rabbihi, game da ubangijin shi, lakanut, mai yawan musanta abin da ya shafi alkhairi ne, ko kuma lakanut, mai yawan abin da ya shafi ruwa ne. Yace wa innahu ala dhalika la shahid, haka game da wannan musantawa da yake game da ubangijin shi, la shahidun, mai shaida ne akan wannan. Yace wa innahu li hubbil khairi la shadid, haka shi je wannan dan adam din game da abin da ya shafi san abin da ya shafi alkhairi shine dukiya, la shadid, mai tsanani ne game da abin da ya shafi san dukiya. Yace afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, shin bai sani ba, ba zai sani ba, ba zai faɗaka ba game da idan wato abin da yake cikin kaburbura Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su. Yace wa husila ma fis sudur, haka abin da yake cikin kiraza wato an huddo su gabaki daya. Sai yace inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir, lalle game da wato sha'anin su su shi mutum, wato Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da shi. Wato wannan shine game da abin da ya shafi tarjumar wannan ayoyi. Allah yace wal adiyati dhabha, Allah yana rantsuwa da wato abin da ya shafi dawakai doki, Allah yake rantsuwa da shi. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da shi abu ne wanda yake da kaima. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, kaga doki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana shi mu haushi kuma saboda mu yi ado da shi. Kuma nan yake mana rantsuwa da wannan doki, wato lokacin da yake gudu zai kai farmaki, wato cikin shi yana kuka, yana wani kara yana hutawa daga cikin shi. Sai yace falmuriyati qadaha, haka kuma ya kara rantsuwa da jami'in da abin da ya shafi wato
kara ko kuma kestun wuta da dokin nan yake huddawa lokacin da yake gudu sai kara ma rantsuwa yake ni fal muhirati subha ya kara ma rantsuwa da dawakan nan masu kai farmaki wato lokacin asuba saboda bi lokacin asuba saboda lokaci ne wanda wato kowa ya rakkana a irin wannan lokacin babu wanda zai ce a lokacin asuba yana shirye da wani yaki ko kuma wani abu makamancin haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a kodi yaushe idan yazo zai kai ma mutane farmaki zaka gani sai asuba tayi annabi sallallahu alaihi wasallama hi ya jira ma alfujr ya keto yajin an yi kiran sallah kenan garin musulmai ne mun kuma ba a yi ba to wannan lokacin sai akai farmaki shine Allah subhanahu wataala yake rantsuwa da dawakai masu kai farmaki wato a wannan wato lokaci sai ce fa asarna bihi naqa wato suke tada kura wato suke siffar suke nan wannan siffa ce kenan ta dawakan lokacin da suke gudu suna tada kura wato a wannan gudun nasu fa wasatna bihi jama'a kai tsaye da su kai ma abokan gaba farmaki su shiga su kewaye wato abin da ya shafi taron jama'an nan kenan duka wannan siffofi ne nasu Allah subhanahu wataala ya bada sai yace maka jawabin rantsuwa kenan shine innal insana li rabbihi lakanut wato lalle abin da ya shahi irin mutum dan adam li rabbihi game da ubangiji shi lakanut wato mai yawan abin da ya shahi rowa ne ko kuma mai yawan musanta abin da ya shahi Allah subhanahu wataala ne saboda shi dan adam aya gaba ta ce wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid shi dan adam a tabi'a shi malamai suka ce an halicce shi ne da yin ruwa sai wanda Allah subhanahu wataala ya ce maka ruwa game da abin da ya shafi dukiya ruwa game da abin da ya shafi hatta da ibadar da zaka ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam can cikin hadisi game da hani da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a hani akan batance akan nazar yace mini yace ibada ce ake kwatanta daga wajen wa marwaci bakhil ibada ce zai ma Allah dan adam amma sai ya dora ma Allah sharri yace to Allah ina son biri ko ina son examen ba ko kuma ina son abu kaza amma idan ka bani in ka bani abin nan da nake so to Allah zan ma azumi uku kenan ka gani bai ma ba Allah azumin uku sai da yarjejeniya sai ya bashi in bai bashi ba yayi shi yasa annabi yayi hani amma hani ba na tahrim ba cewa kada ku zamanto kun yi azumi na nazar babu laifi kai ne kana burin ka kuma kai ma ne ibada ne da wani abu ka dalilin Allah ya baka abu kaza ka ce zaka yi wato alwashi kamar yanda an samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji wani ya ce zai ma Allah subhanahu wataala haji ba tare da wani abu ba kamar yanda wasu ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyar shi ta yi addawal cewa ne zai ta yi haji har sai ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin ya iya mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarin yi mata dainullahi haqqo bil wafa wato bashin Allah shine yafi cancanta ya zamanto an mayar da shi an bada shi shi yasa hatta da azumi malamai suka ce na bashi nan nazar shine wato abin da ya shafi ake yi ma mutum wato wancan sura sai dai ko a ma sadaka ko kuma wani abu makamancin haka amma idan kai addawal to wannan kai alwashi sai an cika shi kenan nan da yace innahu indal insana li rabbihi lakanuri dan ka dauke shi akan abin da ya shafi kan ruwa ko kuma akan abin da ya shafi musandawa saboda lakanut shi idan mutum da aka yi istimalin wannan malamai suka ce saboda ni saboda kamar misali mutumin da an mishi alkhairi sai aka samu wata rana aka mishi wani abu wanda ba daidai ba to shikenan sai ya kore duka wannan to wannan shine halin dan adam shine Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud mai yawan musanta wato abubuwa na alkhairi ne mai yawan musanta ga abin da ya shafi ubangijin shi ne sai ya ce wa innahu ala zalika la shahid haka kuma game da wannan musantawai shi kanshi mai ma kanshi shaida ne akan wannan yanayi yace wa innahu li hubbil khair lalle la shadid lalle shi wannan dan adam la shadid mai yawan tsanani ne mai yawan tsanantawa ne li hubbil khair game da abin da ya shafi dukiya dan adam yanda yake son dukiya yanda yake son kudi wato ya hifar da lasu game da komai sai wanda Allah subhanahu wataala ya shigai shi yasa malamai suke cewa hatta da mahaukaci ya san kudi kowa ya san kudi shi yasa Imam al-Hariri da cikin wasu abiyat din shi yake cewa ka annaha min al-qulubi naqratuhu kai ka ce wato wannan zinaran kudi wato daga cikin zuciya aka tuddo su aka kera su saboda yanda dan adam yake son kudi yace wato hubbuna al-mala hubban jamma nan al-khair kenan ana nimi dukiya can Allah subhanahu wata'ala ya fadi game da wato mutumin da ya mutu yake cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya kaga ni al-khair nan yana nimi dukiya yana nimi kudi idan ya bar kudi kenan abin da ya shafi wasiya shine yace wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam lalle game da abin da ya shafi san dukiya wato mai tsanantawa ne yace afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur shi yanzu dan adam ba zai sani ba wato lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai huddo wato matattu daga cikin kaburbura lokacin farkon wato abin da ya shafi an yi busa mutane za su fito wato daga cikin kaburburan su wa husila ma fi sudur haka aka bayyana aka huddo dukkan abin da ke cikin wato kirazan mutane dukkan wani abun ka na alkhairi da na sharri da kai wato za a huddo shi a wannan lokaci na ranar tashi alkiyama sai ya ce inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir inna rabbahum lalle ubangijin su wato lakhabirun masani ne bihim da su yawma idhin a ranar tashin alkiyama yace dole kenan ka san wato irin yanda zaka aikata rayuwarka wato abin da ya shafi wato nan wato duniya wannan sura kamar yadda muka fadi ta kawo mana irin abin da ya shafi ahwalin ranar tashin alkiyama wanda a ranar tashin alkiyama kamar yadda malamai suka tabbatar irin abu na farko wanda za a yi shine hutawa daga cikin kaburbura abu na farko shine mutane za su huto daga cikin kaburburan su su zamanto sun tafi ina zuwa ardul mahshar zuwa wajen da za a yi taron alkiyama za a tafi can gabaki daya anan za a tsaya gabaki daya kowa ya tsaya tsayuwa wanda take mai tsaho mutane halin su zai zamanto ya tsananta za a shiga cikin firgici saboda an taru kowa ya zo ga san wurin nan ita ce radda ake kwadi in kana karyatawa anan duniya fa to ga ta tazo shi yasa kuma ka san menene aka ce za a yi a ran nan kinan dole kowa zai shiga tashin hankali ga ishirwa ta damu al'umma an shiga cikin tsoro wanda yake matsananci saboda tsayuwar nan da aka yi kuma Allah ya kyale ya yi shiru kowa yana cikin furgici gabaki daya kowa kuma ya yi yaqinin mene hisabi fa za a yi abinda kai fa a duniya fa yau fa gashi za a zo a bayyana gashi nan a gwada mai wannan abu na farko kenan abu na biyu malamai suka ce idan tsayuwar wannan ta yi tsayuwa an tsayu abin na biyu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dago wato al-haud tabki na al-haud na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dago shi a kashi farfajiyar alkiyama ga haud ya zo an kawo al-haud ga mutane kuma kowa ya shiga tsananin ishirwa an shiga tsanani to a lokacin kuma za a je game da abin da ya shafi ba ma mutane ruwa su sha wanda yake kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan tafarki na gaskiya wannan shine zai rabauta ya samu shan wannan ruwa amma dukkan mutumin da ya zamanto ba akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake ko ya kirkira wani abu ko kuma ya juya abinda karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam take to wannan ba shi ba shan wannan ruwa kai tun daga aka huddo al-haud kaga ba a sha ruwa da kai ba ka san fa sai a hankali to amma idan an sha ruwa da kai to akwai kamshin wato cewa fa alhamdulillah zaka wuce kina abu na biyu shine wanda za a dago haudin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an dago shi sai a dago ma sauran annabawa su ma abin da ya shahi wato alhaud din su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fadi cewa kowane annabi yana da haud kowane annabi yana da wato wannan tabki na alhaud abu na uku wanda zai faru ranar tashin alkiyama shine mutane za su tashi sun yi tsayuwar wannan bayan al-haud yanzu kuma abu na uku shine neman ceto shafa'atul uzma wadda take ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mutane tsanani yayi tsanani karshe zaka ga mutum ya shiga damuwa, me yake cewa ta yake a mutuma a huta, to ta za mutane a zo a mana hisabi, mu yanzu roko muke ma roko ake a yi hisabi, ka san ai tsananin ba kadan bane, kaga mutum yana roƙon a yi hisabi, to wani irin tsanani, wani irin bala'i ne ya shiga, wanda yana tunanin idan dan aljanna ne shi alhamdulillah, idan dan wuta ne kuma yana tunanin wannan wato zuwa wutan zai yi mishi wannan bala'in na tsayuwa da ake cikin firgici a ranar tashin kiyama. To kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mutane su je wajen annabi Nuhu, yace a je wajen Ibrahim, Ibrahim yace a je wajen Musa, Musa yace a je wajen Isa, ko a zo wajen Isa yayi nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bacin gabayar dar bayanai, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yazo wajen Ubangiji, yazo wajen Ubangiji bacin yace ana laha, yazo wajen Ubangiji yayi sujada, yace Allah subhanahu wataala zai lakanta mushi wasu kalmomi ya yabi Allah a wannan lokacin, ya yabe shi tukun Allah subhanahu wataala yace ya Muhammad irfa ra'saka wa sal tuqa washfa tushfa, yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dago kanka ka roka za a amsa ma, ka nemi ceto za a baka ceto. Kina wannan abu na uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai wato zai yi bayani game da abin da ya shahi wato al'umma a yi ma al'umma wato hisabi. Abu na hudu wanda zai zo shine ardul a'mal, wato bujuro ma mutane ayyukansu, a bujuro maka aikinka. Yanzu an ce za a yi hisabi, za a yi, an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ma al'umma hisabi, to za a bujuro maka da ayyukanka, a nan ne wani za a mishi munakasha, to duk wanda aka mishi munakasha kuma ya hallaka, bujuro ma da aikin ka ne shine a bayyana ma wani dan adam kai ne dan wani, ka rayu a Niger garin da makaram kaza da kaza da kaza, kai kaza kai kaza kai kaza, tun daga rayuwarka farko har zuwa mutuwarka, komi komi babu abin da zai huce, wai abin da zai kara ma yaqinin irin wannan abubuwa. Kamar mu a yanzu yahi zamantowa kusa ma mu kara yaqinin farafar da irin mutanen da suka huce. Yanzu dauki kamera da surveillance da ake sawa, yanzu tun yau a sata ne premiation bai dai mulban turwa a kunna ta tana a register dai mulban ticket, in ka zo zaka iya kallon duka wannan dai mulban turwa ko baka iya gani ba. To wannan fadan adam ne da Allah subhanahu wataala ya bashi hikima, wato yi wannan abin yayi a register. To kai kuma mala'iku ne Allah ya sa suke binka bancin kasa, suke binka ko ina suna tare da kai ko ina, kawai rubuta suke, suna koshi suna rubuta suna rubutawa, kana tashi daga barci ka fara sun fara zage zage kake, kai kullun kawai rubuta yake koshi yake, kai baka da aiki baka komai, kai kullun istighfari kake rubuta yake ko fuska gajiya a ce an tayi post ko kuma wani wannan kamera da Allah ayi kufir, na yi kufir ta dauka, to su fuska gajiya kuma suna nan har a zo ayi relay, wasu je su aiki wasu dawo, kuma ita kasa tana nan kullun ita a registry take, kai karan kanka al yawm nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, to kaga irin wannan za a bujuro maka aikin ka, kenan ka san la mahalata sai an bujuro maka, babu abinda wato za a wannan shi. Me suka ce mutane, me zasu ce a ranar tashin kiyama, mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa, karamin abu da babba da zaka yi wannan litafin mala'ikun nan ne da suka kiyaye suka kawo shi. To bancin wannan abu na hudu ya faru, to sai ayi hisabi, wanda aka musu ard su alhamdulillah ba musu ba munakasha, wanda aka mishi munakasha kuma to kai ma sai a hankali an koma, to an zo an yi ard an fara hisabi, bancin wannan sai a zo a fara raba littattafai, kai idan kaga an baka littafi a hannun nan to alhamdulillah, amma idan kaga sai da hannunka nan ya shiga nan aka baka nan Allah subhanahu wataala ya kiyaye, to tun a wannan wajen ka san fa kai sai a hankali Allah subhanahu wataala ya kiyaye, saboda a lokacin abu na biyar shine a zo a yi hisabi tare da abin da ya shahi, abu na hudu shine ardul a'mal, na shidda shine za a fara raba abin da ya shahi wato littattafai, a ringa baka littafin me Allah subhanahu wataala ya ce فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي zai hutu kai yanzu ala kull da ake rawa biletan a rawa biletan in kai ne na fari ko kuma kayo 18 din 1 ko disset ko kenz ko kaza ya kake la Allah haka zaka rike biletan to wancan akasin haka wa a cha zai ma zawo in yazo gida mi suke cewa gida in suka zo faran da su ce ba ba su ba ba su biletan alhali an bada ko kuma wasu etablissement ne wanda suke cewa he faran yazo tukunya amsa ya ga aikin wato mai fishi kai in ka san babaka ba to ka san sai a hankali to amma ha umu kurabu kitabiya shi kuma wancan wa lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu fa gullu kaga wannan wato dukkan abubuwan da zasu faru wato abin da ya shahi a ranar tashi al qiyama bayan wannan abu na bakwai shine wato kowa zai karanta bayan ya karanta littafin shi zai zaman to yayi za a sake wani misali da a dauke ma uzuri ka karanta da kanka eh gashi nan saboda a dauke ma hujja la Allah ka ce in ka ba baka ba ka ce a amma wujuwuyu ko kuma amma wani abu ko kuma irin yara yanzu misali an yi composition mu shabe ba da note kai ya kai ta biletan wallahi yana da reclamation dan mi bai ka mana ba kofi ai shi yana da reclamation ya san duka yayi daidai to shi yasa Allah ya baka kofin ka ta ayyukan ka aka baka ka karanta ka gani abin da kai haka ne ke haka ne babu kazara in kai gardama kuma jikinka yayi ma sheda in kai gardama jikinka yayi ma sheda bayan wannan sai a zo game da abin da ya shahi awu kuma wannan hotuka kahin atake a zo ayi awu aikin naka duka wajen a dauke ma hujja awo kala kala ne wajen kala uku za a auna mutum karan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi zaka ga mutum bankade ne masha Allah sai an ba a wajen Allah bai kai ba fukken sabro yauni sahabbai wataran abdullahi dan mas'ud ya hau saman itace ya tai aswaki yana karkado ma wato dabbobin shi suke da suka kwabrin shi suke dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwabrin shi da za a dora ta saman suke ne da dai yaunin duniya ko da abin da ke cikin ta kabrin shi shi kadai to bayan suke nan kayan ka da za a auna aikin ka da kai za a maida shi kamar jism na wani kamar dan adam a zo a auna shi wa nada ul mawazin al qist li yawm al qiyama fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal allahi ya ataina biha wa kafa bina hasib didi da kwayen zarra ko kuma jankiya shi ko kuma abinda sai da mi kurba kake gani idan aka dora shi a sikelan Allah sai ya motsa yanzu duk sikelan daga dauko ka dora mushi kiyaci ko tururuwa kai ko kara wani bai ba wani zai da zai motsa ba amma na Allah subhanahu wataala sikelan adalci didi da aikin lada da zakai gurgurun dan karamin wannan aikin idan aka dora shi wato sai abin da ya shahi wato sikelan Allah subhanahu wataala ya motsa kenan bancin wannan kenan shine na nabi na awan mutum da awan aikin shi da kuma wani awan imanin mutum awu guda uku ne dai za a ma mutum abin da ya shahi mizani da Allah ta yin ya kwanta mai abin da ya shahi tara bancin an gama wato abin da ya shahi awan nan to anan kuma za a zo a ce a rarrabu azwajan azwajan kaso kaso ka san yan zuwa makaranta gashi nan ka san masu imani da Allah gashi nan ka san mushrikai da shugabannin su gashi nan ka san wato wanda suka zamanto sun saba ma Allah su yan giya ne su ma gashi nan Allah yake cewa afshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah duka kowanne Allah yake wa mtazul yawma ayyuhal mujrimun kai tsaye ba in kai mujrimi ne ba sai an kai ka ba kawai shi zakai ka shiga cikin mujrimai kowa gashi nan Allah subhanahu wataala azzalimai gashi nan wato kahurai gashi nan kaza da kaza duk wanda yake ashin mutashabihin shi to shi ma gashi nan gabaki daya bancin an yi wannan to anan kuma Allah subhanahu wataala suka ce sai a samu wani duhu Allah ya dora wani duhu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare sai haske za a ba mu al'umma ai anan ne za a huce sama abin da ya shafi sirat gwalgwalan haskenka gwalgwalan yanda zaka gani igiyar sirat din gashi yayi ta kabari su a ran muna hukai ne suke cewa unzuruna tabismi nurikum suka ta kiyar zuwara akun faltan su nura ku dawo duniya ku samu hasken ku a duniya ake aikin da zaka samu haske hasken da zaka haska ke kai ka zuwa ga abin da ya shafi tsallaka wato abin da ya shafi sirati fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibali al-'arb yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum al-aya kinan wannan haske da za a baka da shi zaka haska a haska a haska azwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce sirati idan yazo sirati annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen sirati zai ce allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim yana roƙon ma yana roƙon Allah subhanahu wataala da al'umma shi Allah ayi salama ayi salama saboda a samu a huce siradin nan azo a huce gwargwadon haskenka gwargwadon aikin ka gwargwadon yanda zaka bi ka huce daga sirati wani zai zo kamar iska ya huce wani kahin ya huce can ya ringa wai mu ina siradin an ce za a huce shi mu ina yake mu ba ba ga shi a ce a ku huce Allah sa muna daga cikin su amma wanda yazo wani kuma yazo da kyak ya kufto ya riko ya kufto ya riko idan irin kana taya da igiya da kyal Allah ya bashi damar ya huce wani kuma daga yazo takama ya huce Allah subhanahu wataala ya kare mu kinan haka mutane za a zo a tahi a tahi a tahi har a zo abinda ya shafi kowa aljanna idan aka zo kofar aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda za a fara bude ma bayan shi su ne talakawan wanda suka yi hijira muhajiri su zo su shiga aljanna bayan annabi bayan su kuma talakawan ansar bayan su talakawa na al'umma shi yasa Allah ya barka da zalauci to alhamdulillah duk da dai kuma a in can laya launi alhamdulillah eh anan duniya ne duk ba a zo wajen masu kuɗi saboda me yasa masu kuɗi su yi daga baya saboda zista dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kawar dan adam fatta wucewa dibatta busa daga wajen ubangiji hatta yus'al an khamsi abubuwa guda biyar daga cikin ne amma lihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu ai matsalai ba daya bace ba wai kawai dukiyar na same da daga halal naji nayi kwadago na samu dukiya an bani dukiya kuma ni nazo na kira yan wasuke orchestra akai to kaga akwai matsala dide da biye Allah sai ya tambaye ta kaya akai ka same ta daga ina ka same ta kuma ina ka sa ta wannan dukiyar da Allah subhanahu wataala ya baka to ana ta yi haka dai ana ta shiga aljanna in asabiquna sabiquna Allah sa muna cikin su can in yaso a rugo wanda suke wato da karshe to a halin ranar tashin kiyama haka kamar yanda malamai suka ambata yake tahiyya daki Allah subhanahu wataala ya datar da mu dan zan matsaya da fata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين